الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikon sa da amincewarsa da kuma kaddarawarsa ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn al-Khattab a wannan unguwa ta diaspora a garin Niamey jamhuriyar Niger ba dan komai ba sai dan ci gaba da karatun mu na littafin Aqidatul Atfal fi Tauhidil Muta'al wanda a yau muna asabar daren Lahadi 4 ga watan Al-Muharram wata na farko kenan shekara 1448 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yayi daidai da watan turawa kwana 20 kenan ga watan 6 shekara ta 2026 miladiya aihuwar annabi Isa duk da listahin bai tabbata ba ba su da wani magabata kamar yanda su da kansu suka hodi suka ce kawai sun yi listafi ne sun hodi ba wai dan ya tabbata ba muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da mu da ku gaba daya muna fatan Allah madaukakin sarki ya bamu ikon dacewa da sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah madaukakin sarki ya sa muna ya kara mana ikhlasi a cikin ayyukan mu gaba daya a wancan darasi namu mun tsaya karshen tambaya da malam yace su'al hal fi dini bid'atun hasana shin a cikin addini akwai bid'a wadda take ce mata hasana mai kyau akwai kyakkyawar bid'a malam yace jawab yace amsa laysa fi dini bid'atun hasana yace a cikin addini na musulunci babu wata bid'a wanda ake ce mata kyakkyawar bid'a ce bid'a mai kyau bid'a kawai sunanta bid'a mummuna ce to kafin mu ci gaba da bayani yau nayi bayani akan cewa muna 4 ga wata na farko daga cikin jerin gwanon watanni na addinin musulunci guda 12 wanda wannan sabuwar shekara ta kama anan da 'yan kwanaki da suka gabata wanda zaka samu mutane ana ta juna murna barka da sabuwar shekara ko na abu makamancin haka wanda wannan bai tabbata a cikin addinin musulunci ba kawai mutane suna yin shi ne abinda ya fi tabbata ko abinda ya kamata mutane su yi shine mu bibiyi wannan wata karantarwa ta addinin musulunci mai ta karantar game da me ake yi a cikin wannan wata to da farko wannan wata yana da falala sama da sauran wasu watannin da ba su da domin da farko Allah madaukakin sarki ya ambata mana cewa shi wannan wata na al-Muharram wata ne wanda Allah madaukakin sarki da kanshi ya kira shi da wata ne mai alfarma kamar yadda Allah madaukakin sarki yace inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillahi يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الله مدعوك كنسلكي يتي للي كددجا قوانكا كو كددكا وتني أوجا الله مدعوك كنسلكي أشيكرا سوني 12 شهرا سوني وتني بداغو مشابيو تندقران الدى الله مدعوك كنسلكي يهالي تسم ميدا كستي sai Allah madaukakin sarki yace minha arba'atun hurum yace a cikin wannan watanni guda 12 akwai wasu watanni guda hudu da ake kiransu da watanni masu alfarma. To daga cikin wannan watanni guda hudu akwai wannan wata da muke ciki na Al-Muharram. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai Dhulqa'da, akwai Dhulhijja, wata na 11 da wata na 12. Sannan akwai Al-Muharram, wannan wata na farko kenan, sannan sai wata na Rajab, wanda shine wata na 7 kenan. To wa'annan sune watanni guda hudu. To kaga ashe wannan wata na Al-Muharram yana cikin watannin nan guda 10 guda hudu, wanda Allah madaukakin sarki yace watanni ne wa'inda suke masu alfarma. To wannan wata kuma ana yin abubuwa da yawa a cikin sa. Me yasa? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, koko da farko dai mu sani cewa shi wata na Al-Muharram iya daga cikin watannin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma shine ma watan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina shi ga Allah madaukakin sarki kai tsaye. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace afdalus siyami ba'da ramadan, yace mafificin azumi bayan watan ramadan. Manzon Allah yace shahrullahil muharram, yace shine azumin watan Allah, shine Al-Muharram. Ba wai wannan yake nuna cewa sauran watanni guda 11 ba ba watanni ne na Allah ba, a'a, saboda falalan watan Al-Muharram shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace shahrullahil muharram, watan Allah na Al-Muharram. Ma'ana abinda wannan hadisi yake magana akai shine an so mutun ya yawaita yin azumi a cikin wannan wata. Me yasa? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani azumi da Allah ya fi so bayan azumin watan Ramadan kamar wannan wata, kamar mutum ya yi azumi a cikin wannan wata na Al-Muharram kenan. Abinda ya kamata shine mu yawaita yin azumi a cikin wannan, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana kuma game da wani azumi wanda ake yin shi a rana ta 10 ga wannan wata, shine ake ce mishi Ashura, azumi na rana ta 10 ga watan Al-Muharram. Wannan azumi ya samo asali ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi hijira daga Makka zuwa Madina, sai ya samu Yahudawa na Madina suna azumta kwana 10 na wannan wata na Al-Muharram. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye su dalili, sai suka ce ai saboda a irin wannan rana ce ta 10 ga watan Al-Muharram Allah madaukakin sarki ya tseratar da Annabi Musa da jama'arsa daga zalunci da iskanci da keta na Fir'auna, Allah ya tseratar da su. To sai suka ce saboda godiya ga Allah suke wannan azumi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai nahnu ahqqu bi Musa, mu muka fi cancanta da Annabi Musa ba Yahudawa ba. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yi wannan azumi nami na rana ta 10 ga watan abinda ya shahi Al-Muharram. Sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kara da wata magana, sai ya ce la in baqitu ila qabilin, yace idan Allah ya jinkirtar da ni na kai shekara mai zuwa, yace to la asumanna tasi'a, manzon Allah yace to zan azumci kwana na 9 ga wannan wata dan a saba ma Yahudawa, domin su Yahudawa suna azumta 10 ga wata ne kawai. Manzon Allah sai yace mu kuma mu yi 9 da 10 domin mu saba ma Yahudawa, saboda ba a so ana yin aiki irin na Yahudawa. A takaice kenan za mu fahimci cewa za a yi azumin kwana na 9, sannan kuma a yi azumin kwana na 10 ga wannan wata. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu ga wannan kwanaki. Sannan kuma wannan azumi na kwana 10, azumin Ashura, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azumin nan Allah yana kankare ma mutum zunubin shekara guda da yayi, Allah zai kankare mishi. Kaga ko ashe akwai falala mai yawa da ya kamata mu mai da hankali mu yi a cikin wannan wata. Wannan a takaice shi ne ɗan abin da zan yi ƙarin bayani a kai kenan. Kenan rana ta 10, yau muna ranar Asabar 4 kenan ga wannan wata. Kenan zai zamanto ranar Juma'a, ina ga shi ne zai zamanto mana a matsayin rana ta 10 ga wannan wata. Kenan kaga mutum sai ya azumci jeudi, vendredi, tara ga wata da kuma goma ga wata. Allah madaukakin sarki ya bamu iko. Tambayar da muka tsaya akan ta kamar yadda na ambata tun farko ita ce, malam yace hal fid dini bid'atun hasana, shin a cikin addinin musulunci akwai bid'a wadda take hasana mai kyau? Ga bid'a kuma ga kyau, eske suna haduwa waje guda? Shi yasa sai malam yace jawab, yace laysa fid dini bid'atun hasana, yace a'a, yace a cikin addini na musulunci amma babu wata bid'a wadda ake ce mata bid'a ce mai kyau, bid'a kawai bid'a ce. Me yasa? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kullu bid'atin ko wa kullu bid'atin dalala, dukkan bid'a bata ce. Kai ko da zaran ka ji an ce bata, ai shikenan an kare. Kamar yanda ɗaya daga cikin malamai shi kuma ya kara cewa wa kullu dalalatin finnar, wanda wannan baya daga cikin hadisin. Hadisin ya tsaya ne inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kullu bid'atin dalala, dukkan bid'a bata ce. To ai ko duk abin da yake na bata ne, karshen shi ina ne? Zai kai mutum zuwa ga wuta. Wannan shine kenan abin da ake bayani. Sai dai anan akwai sabani na malamai, saboda bid'a, kaga malam da yace mana mahiyal bid'a a baya, sai yace mana mi ita ce ka shigo da wani abu a cikin addini wanda yake kama da addinin amma ba addinin bane ba, wanda kenan asali ba a san shi ba a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma da sunan ibada ake yi, wannan shine bid'a. To sai malamai suka sha ban, suka dan yi sabani, aka rabu waje biyu, kamar yanda shi malam ya karkata akan maganar wa'inda suka tafi akan cewa babu bid'a kyakkyawa a addinin musulunci, babu wata bid'a kyakkyawa, wanda kuma wannan su suka fi karfin hujja, su suka fi karfin dalili, ita ce magana wanda tafi inganci. Domin a addini babu bid'a wadda take mai kyau, bid'a kawai bata ce. Sun kafa hujja da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalala, dukkan bid'a bata ce. To kaga aiko, ba wanda yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin bid'a. To shi manzon Allah yace kullu, suka ce ai kullu nan kulliya ce, duk wata bid'a ta shiga, babu wata bid'a wanda za a sassauta mata, da an ce bid'a ce to kawai ta shiga, bata ce wannan. Amma ho mu sani bid'a addini, zan yi bayani daga karshe. Malamai bangare na biyu su kuma sai suka ce a'a, ko in ce ra'ayi na biyu, sai suka ce ai bid'a, idan aka ce bid'a a yaren Larabci, ai ana nihin kawai sabon abu. Suka ce to ya zai a ce kawai duk wani sabon abu bata ne? To kaga wannan su bisu ma fahimci nassin ba, domin dama ai aka ce bid'a a cikin addini aka ce, ba a cikin al'ada ba ko cikin rayuwa. Domin bid'a cikin al'ada abu ne mai kyau, lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su sa wannan hula, kenan kaga ta zama bid'a ita ma. Amma wannan ba cikin addini bane ba, domin bamu ce duk wanda ya sa hula ba yana da lada kaza, bamu ce duk wanda bai sa hulan nan ba kafiri ne ba, a'a, bamu ce duk wanda bai sa hulan nan ba yayi zunubi ba, a'a, al'ada ce wannan. Kaga wannan abu ne mai kyau, domin za da an ganka da ita za a yi tsammanin ana kyautata maka zaton mutumin kwarai ne, siffa ce ta mutanen kwarai. To kaga wannan abu ne mai kyau. Kai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu irin wannan fanka da hutila hasken nan, babu su, babu wannan sauti da yake daga sauti mai yawa, duk babu su. Wai sai suka ce ai su ma bid'a ne. To kaga wannan ba su fahimci abin da ake ne ba, eh bid'a ce amma ba cikin addini ba. Domin ko da wannan ko babu shi za a yi karatu, ko da shi ko babu shi za a yi sallah, ko da shi ko babu shi ba a ce ba dole sai da shi za a yi karatu, ko ku karatu baya tabbata sai da shi, a'a, ba a ce sallah ba ta yiwuwa ba sai da shi, a'a, shi wannan kawai hanya ce da za ta sauƙaƙa wajen isar da abin da ya shahi magana. Domin waɗanda suke nesa da mu, musamman in ana sallar juma'a ko wani abu makamancin haka ko karatu, idan mutum baya kusa, mu ba za mu iya daga murya har ya ji abin da ake faɗi ba. Amma wannan shi zai taimaka ne wajen isar da jin, mutum yana nesa sai ya ji abin da ake faɗi, ba wai addini ba ne shi karan kanshin, domin ana amfani da shi ana waka. To kaga kenan ai ba za a ce bid'a ba ce ba a cikin addini, domin waka ba ta da cikin addini. To wannan shi ne abin da ya kamata mu sani, domin ita bid'a a cikin addini suna fasarta ta domin shi malam ya ce ihdathu amrin fi dini yashbahu an yakuna minhu wa laysa minhu. To amma kamar yadda Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin yake cewa al-bid'atu fi dini hiya ma lam yashra'ahu Allah wa rasuluhu, shine abinda Allah bai shar'anta ba kuma manzon Allah bai shar'anta ba. A zo a ce ma in kai yi shi addini ne kuma manzon Allah bai ce kai ba, Allah bai ce kai ba, wannan shi ake cewa bid'a. Kamar yadda malamai da yawa sun yi bayani akan wannan bid'ar, amma wannan kamar yadda na faɗi ra'ayi na harko wanda suka ce la tujadu bid'atun hasana, babu wata bid'a wadda take mai kyakkyawa. Kaga Imam Sheikh Ibn Taymiyyah ya tafi akan irin wannan magana, sannan da irin su Ibn Rajab Al-Hanbali sun tafi akan wannan. Amma idan ka diba zaka ga inda malamai kuma wasu suka ce ai akwai bid'a kyakkyawa, amma wasu ma sai da suka ce ana magana in an fassara bid'a ne a yaren lugha ba a shari'a ba, su kansu haka suka ce. Domin bid'a a shari'a ba zai taɓa yiwuwa a samu bid'a wanda take mai kyau ba, domin duk wanda ya kawo bid'a yana tuhumar kamar yana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan bai isar da sako bane ba. Domin Allah madaukakin sarki ya turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya isar da addinin Allah gabaki daya, kuma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da raye, Allah yake a raye, Allah ya sabkar da aya sukutum da guda, Allah madaukakin sarki yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah madaukakin sarki yace a yau ne, a yau ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijjatul wada, yake cewa a yau ne Allah madaukakin sarki yace a yau ne muka cika muku addini. Ma'ana babu wani abin da shari'a bata zo da shi ba na ibada, duk wani abu da ya kamata a yi ibada da shi to a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin wannan aya ta sabka duk an wade su. Duk wani abin da za a sa shi cikin ibada a bauta ma Allah akan shi to tun kafin wannan ayat ta sabka an wade shi. To kaga kenan ba zai yi kuma a ce bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah da shekaru kuma a ce a kawo wani abu sabo a sa shi cikin addini kuma da sunan addini ne, kaga ba zai taba yiwuwa ba. Domin kamar kana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi wa iyadu billah wal iyadu billah kenan bi isar da sako yanda ya kamata ba, domin kai ka ce ga wata ibada shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne ya wadi ibadu gaba ɗayan su duka ba tare da an rage ko ɗaya ba. To kaga kenan idan ka kawo bid'a kana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, Allah ya kare mu. To daga cikin malaman da suka ce akwai bid'a mai kyau, amma su ma kamar yadda na ambata sun ce in an fassara bid'a da ma'anarta ta yaren larabci lugha ba ma'ana ta shari'a ba, akwai irin su Imam Shafi'i da irin su Imam Nawawi rahmatullahi alaihim wa rahimallahu jami'al muslimin, amma su abinda suka kafa hujja da shi akan shi shine maganar sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya hada mutane saboda ya zo masallaci ya ga wane yana tarawihi, ya zo masallaci ya ga wancan yana tarawihi, ya zo masallaci ya ga wancan yana tarawihi, ya zo masallaci ya ga wancan yana tarawihi, ma'ana ga sunan kowa yana yi. Sai sayyidina Umar ya hada su yace a samu liman ya jagorance ku. To sai sayyidina Umar yace madalla da wannan bid'a, madalla da wannan bid'ar. To anan shi yasa ai malaman da suka ce babu bid'a kyakkyawa a cikin addinin musulunci suka wato wata ka'ida suka ce shine duk wanda suka ce abinda ake ni fal muradu bil bid'a, kamar yadda Ibn Rajab Al-Hanbali ya ambata yace shine ma uhditha abinda aka karo shi aka fara shi mimma la asla lahu fi shari'ati, cikin abinda bai da asali a cikin shari'ar musulunci amma aka karo shi aka sanya shi cikin wannan shari'a yace shine ake cewa bid'a. Yace amma fa amma ma kana lahu aslun min ash-shar'i, amma abinda yake da asali a cikin shari'a yace shi wannan falaysa bi bid'a, shi ba bid'a bane ba shar'an, ba bid'a bace ba wanda take ta shari'a a shar'ance. Wannan magana yayi ta ne a karkashin inda yayi bayani akan shar'in hadisi na 28 a cikin abin da ya shahi hadisin 40 an-Nawawi cikin abin da ya shahi Jami'ul Ulum wal Hikam, gashi na a kusana kenan a ciki wanda yayi wannan bayani, wanda ya diba sai ga wannan bayani. To shi da yayi wannan bayanin kaga sai ya fito mana hili sallar tarawih lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin ta ko ba a yin ta? Ana yin ta, wanda yake nuna maka dama asali akwai ta. Bal sai da aka yi kuma jami'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani, bal ya jagoranta ma, amma sai ya ce na ji tsoron saboda rana ta uku da mutane suka hito suna as-sala as-sala suna kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hito bai hito ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu na ji tsoron in hito ne a shar'anta muku ita, a maida muku ita farilla wajibi. Manzon Allah ya ce ni kuma na san da yawa daga cikin al'ummata ba za su iya ba. To wannan ne ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito. To kaga wannan yake nuna akwai mi, akwai dama sallar, kuma har jami'in ma an sallace ta. To shi sayyidina Umar da yazo ba wai ya ka bid'a sabuwa bace ba, a'a ya kawo abinda dama tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aikata shi. Kenan shi yasa mu fahimci abin da kyau, sannan kuma muqaddara cewa sayyidina Umar shine ya kawo wannan sallar. Shin bamu da hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Imam Bukhari da Muslim sun fitar da shi hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi sunnati na hore ku, ina muku wasiya da ku riki sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin, kuma ku riki sunnar halifofi na masu shiryawa. Manzon Allah ya kira su masu shiryawa, ba masu fadda mutane ba. Daga cikin khulafa'ur rashidin kuma sayyidina Umar shine na biyu a ciki. To ashe ko in mun riki sunnar sayyidina Umar, mun riki sunnar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mun yi aiki da wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai muna iya cewa ma wasiyar Allah, domin duk abin da manzon Allah zai wadi Allah ne ya umarce shi da ya ambata. To kaga wannan kada a tsaya a kai ana kai ruwa rana ma akan irin wannan maganganu, mutane kawai suna shan wahala ne. Bid'a idan mutum ya zo da sabon abu, zan ba da misali kamar maulidi, wanda shi ne ake ta kai kawo a kai shi, wannan abu ne sabo a cikin addini, ana kiran shi ma da cewa son manzon Allah ne. Duk wanda baya yin shi baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga wannan kuskure ne. Domin duk wanda ya faɗi haka, to ya ce sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Uthman da sayyidina Ali da irinsu Aisha radiyallahu anha da irinsu Nana Khadija da irinsu Fatima radiyallahu anha da irinsu sauran sahabbai gabaki ɗaya, ya ce duk ba su san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ba su taɓa yin maulidi ba su kansu. To kuma kai ka zo ka ce sai ka yi shi ne za a ce maka kai masoyin manzon Allah ne, kaga wannan ƙarya ce, ba sai an tsaye wani waje ana ta magana ba kenan. Ban so in tsawaita bayani saboda ba shi ne magana akan ba. A takaice dai mu fahimci bid'a, ita bid'a shi ne mutum ya kasa sabon abu a cikin addini wanda lokacin manzon Allah babu su. Ai shi ya sama ra'ayi na farko wanda na ce su suka fi su ne akan abin da ya shahi shari'a, su ne akan magana wanda ta fi inganci. Suka ce duk wani abu da za a kawo na addini, ai ana fama ne a bauta ma Allah akan shi a samu lada. To sai suka ce to da fa akwai wani sauran alkhairi, da wannan abin yana da alkhairi, wallahi da sahabban manzon Allah sai sun rigaye mu cikin shi, da su za su fara yi, su za su fara yi, saboda Allah ya fifita su akan mu. Ba zai yi kwa abinda bai kasance addini a lokacinsu ba, a yanzu mu a ce mun yi su fahimta, mu mun yi su gane addini, ba zai taɓa yiwuwa ba. Dole da shari'ar su ce za mu yi aiki da abinda suka yi, kuma ma kai a bar shi ma musallama, wai kan cewa za a iya cewa a ce ma wai wani yanzu ya gane wani abu ko wani abu makamanci haka, mu bar shi haka. Amma dai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah haka ya rika kiran wasu, ya ce kai wane ɗan aljanna ne, kai wane ɗan aljanna ne, kai wane ɗan aljanna, wai shin me muke nema? Aljanna ce dai muke nema. To dan Allah, wai bai ishe mu hujja ba, bai ishe mu dalili ba, mu kalli wannan wanda manzon Allah ya ce wannan ɗan aljanna ne, mu kalle shi, mu ji tarihin shi, me yayi?
mu ma mai irin aikin shi, domin aikin nan da ya shi ne ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai dan aljanna ne, ba wani abu bane, ba wai kawai dan saboda shi sayyidina Abu Bakar bane ba, shakhsiyar shi ta Abu Bakar, a'a, aikin da yayi wannan ne ya sa Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi dan aljanna ne, ba wai kawai saboda kawai shi Abu Bakar ne ba, ko saboda shi kawai Umar ne, a'a, saboda aikin da suka yi ne. To ashe abin da ya kamata ga mu masu hankali shine mu kalli abin da suka yi mu ma mu yi saboda mu samu aljanna. Allah madaukakin sarki ya bamu aljanna. Bari mu bar wannan magana akan bid'a, sai kuma idan mun kai saboda muna da wani littafi a gaban mu, watakila idan mun zo zai dogon bayani akai insha Allah ta'ala. Tambaya ta gaba mallam yace su'al, kamar yanda na ambata karatun mu yana tafiya ne akan zan karanta in fassara in kai zuwa gabar da ya kamata mu tsaya sannan sai mu dawo mu yi karin bayani. Abin da yasa ne bayani akan wannan tambaya saboda tun wancan lokacin muka yi bayani akan ta muka fassara, shi yasa sai muka ƙara bayani a yanzu. Mallam yace tambaya ta gaba su'al, hal ya'lamu al-ghaiba ahadu, yace shin akwai wani daya, wani mutum wanda ya san gaibi, wanda ya san gaibi ya san abin da zai faru in an jima ko gobe ko nan da shekara kaza. Jawab, mallam yace la ya'lamu al-ghaiba illa Allah, yace babu wanda ya san gaibu, babu kwata kwata wanda ya san gaibu sai da ya kore, sannan sai ya tabbatar sai yace illa Allah tufidu al-hasr, shi Allah shi kadai ne, duk wanda ba Allah ba to bai san gaibi ba, kowa ne ne shi, mala'ika Jibril yana ciki, annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciki. Zamu zo mu yi bayani. Su'al tambaya ta gaba, mallam yace hal tuhibbu Allah wa rasulahu, shin kai kana son Allah da manzansa? Jawab, mallam yace na'am, uhibbu Allah wa rasulahu, ina son Allah kuma ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu ma haka. Su'al, mallam yace tambaya ta gaba, kaifa tuhibbu Allah wa rasula, yace to ya ne ne, ta yaya kake mi, kake son Allah, kake nuna soyayya ga Allah kuma kake nuna soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Jawab, mallam yace uhibbu Allah wa rasulahu, ina son Allah da manzansa ne ta yanda bi ta'ati, ta yi musu da'a, wattiba'i awamirahuma, kuma ta bin umarnin da suka yi da kuma barin hanin da suka hana. Mallam yace su'al tambaya ta gaba, yace hal anta tuhibbu as-sahabata radiyallahu anhu, wannan tambaya akwai tambayar ta gaba tana da alaka da ita kenan, da sauran tambayoyi bai kamata mu shige ta ba. Za mu tsaya akan waccan tambaya da mallam yace kaifa tuhibbu Allah wa rasulahu, yace uhibbu Allah wa rasulahu bi ta'ati wattiba'i awamirahuma. To tambaya waccan ta farko da muka yi a cikin tambayoyi guda uku, mallam yace hal ya'lamu al-ghaiba ahadun, shin akwai wani daya, mutum guda ko da daya ne da ya san gaibi? Mallam yace la ya'lamu al-ghaiba illa Allah, babu wanda ya san gaibi sai Allah, wanda wannan a cikin aqida ta musulunci, aqida salima lafiyayya, babu wanda ya san gaibi wanda ake ce mishi al-ghaibul mutlaq, domin akwai al-ghaibul mutlaq, akwai al-ghaibul muqayyad. Abinda na manta ban fadi ba, lokacin da malaman da suka tafi akan cewa bid'a, akwai bid'a kyakkyawa, suka ce ai da manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala, dukkan bid'a bata ce, sai suka ce ai muqayyada ce, ai akwai me yake da suna ba wai mutlaka bace ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ba yana nihin dukkan bid'a ba. To mu abinda muka sani, idan aka ce abu kaza akwai kaidi, an kebance wasu daga ciki, to sai in an samu nasi ne, shi dai nasi na kullu bid'atin dalala mutlaka shi mun ganshi, to ina natsin da ya kayyade wata bid'ar, yace ita wata bid'ar mai kyau ce? Babu. To saboda na tuno ne a wannan bayani, sai na koma na ɗan yi ƙarin bayani a kai, ba su da wata wani hujja da ya nuna da ya takaitar da wata bid'a, ya kayyade ta, yace ita ba ta cikin abin da ya shahi bata a cikin addini. To kaga anan ghaibul mutlaq, idan aka ce gaibi kawai aka yi shiru, to ba wanda ya san gaibi sai Allah madaukakin sarki shi kadai. Bayan Allah madaukakin sarki ba wanda ya sani, amma akwai daga cikin bayan Allah su ma ba kowa ba, waɗanda suke annabawa da Allah madaukakin sarki yake zaɓar su ya sanar da su wani abu, ba wai gaibin bane suka sani, a'a, Allah ne ya sanar da su cewa abu kaza zai faru a lokaci kaza. ba wai kawai su da karan kansu ne suka gane ba, a'a Allah ne ya karantar da su, ya sanar da su. Kamar yanda gaibi mutlak, zaka ga Allah madaukakin sarki da kanshi yana cewa qulla ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Allah madaukakin sarki yace ka ce ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu la ya'lamu, babu wanda ya san man fis samawati wal ardi, ma'ana man fis samawati wal ardi, abinda yake cikin sammai da kasai, la ya'lamu, busu san ba al ghaiba, gaibi, illa Allah, sai Allah kadai, sai da Allah ya kore la annafiya, mai korewa, la ya'lamu, babu wanda ya sani. Kuma Allah madaukakin sarki sai da at-taqdim wa at-ta'khir, anan shi ma dan a nuna Allah nan kadai, shi kadai ya san wannan gaibin, aka gabatar da abin da ya shahi sanin akan wa'inda su ake magana akan su, sune abin da yake cikin sammai, su a suke cikin sama mala'iku, su a suke cikin kassai ko tsakanin sammai da kassai, mu ne ɗan adam da aljanu da sauransu. To Allah ya ce babu wanda ya san gaibi illa Allah, sai Allah. Kaga wannan aya ta zo mutlaka, ta yi magana akan gaibi mutlaka, ba wanda ya sani. To amma abin da yasa nayi muku bayani akan cewa su wa'inda suka ce akwai bid'a hasana ba su da hujja, amma mu muna da hujja da yasa muka ce al-ghaibul muqayyad, annabawa sun sani, saboda Allah madaukakin sarki da kanshi ya ambata. Allah madaukakin sarki yake cewa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa manirtada min rasulin, illa manirtada min rasulin. Allah madaukakin sarki yace shine masanin gaibi, ba wanda ya isa ya kai zuwa ga sanin gaibi, sai Allah yace illa manirtada min, daga cikin mi, daga cikin annabawa zai sanar da shi, ba wai shi ma sani ne ba, a Allah ne ya sanar da shi. Dan mu gane cewa babu wanda zai san gaibi sai Allah madaukakin sarki, shi yasa wannan aya ko wannan ayoyi da muka karanta alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasula, wannan take nuna, ayoyin nan guda biyu yake nuna cewa Allah madaukakin sarki yayi magana akan cewa yana iya ya sanar da wasu daga cikin annabawa ilimin gaibi, wani daga ciki, wani sashi daga cikin ilimin gaibi, amma ha shi ma liman ya sha'u, sai wanda ya sha, sai wanda ya ga dama. Kuma shi ma abinda za su sanin sai wanda Allah madaukakin sarki ya ga dama ne, shi ma zai sanar da su ta hanyar wahayi ne. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa za a yi wasu mutane a nan gaba wanda a lokacin shi babu su, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sinfani min ahlin nahi lam arhuma, ya ce akwai wasu kalam nau'in mutane guda biyu, ƴan wuta ne, manzo Allah ya ce ni ban gansu ba, ya ce amma dai za su zo, ya ce qaumun ma'ahum siyaqun, ya ce wasu mutane ne tare da su akwai kamar bulala, ka aznabil baqari ko wani abu makamancin haka a wasu sabanin ruwayoyi, kai ka ce wutsiyar rakumi ko wutsiyar saniya ce, ma'ana wata bulala ce gare su, yadribuna biha an-nas, suna bugun mutane da ita. Malamai wajen sharhin hadisi sai suka ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nihi anan shine ba wai malamai masu daukan bulala ba, dan saboda masu shubha kasu ce gashi nan Allah ya ce dama malaman nan ƴan wuta ne masu bugan yara, a'a ba su ake magana ba. Malamai suka yi bayani suka ce waɗanda ake magana sune azzaluman shugabanni wanda za su rike mulki, wannan kodar, wannan matsayin da Allah ya kai su na mulki a hannunsu yake magana, su suke ba da oda, sai su yi amfani da wannan kudurar tasu sai su zalunci mutane. Malamai suka ce to waɗannan mutanen ne ake magana akai, shugabanni azzalumai, duk wani azzalumin shugaba. To haga hadisi ingantacce manzo Allah ya nuna mana dan wuta ne in bai tuba ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa nisa'un kasiyatun ariyat, yace da wasu mata wanda za su zo kasiyat, in ka kalle su a ido sun sanya tufafi, amma ariyat manzo Allah yace amma a tsirara suke. To kasiyatun ariyat, kaga ba a ce ba su sanya tufafin ba, sun sanya tufafin a ido mu muna ga sun sanya tufafin amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a tsirara suke me yasa saboda duk wani abu da ya kamata wannan tufafin nasu ya kare a jikin su bai kare ba komai ya bayyana a jikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su ne wannan ma'ilatul mu'ilat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su sun karkace kuma suna karkatar da sauran ɗan uwa mata kuma wallahi idan ka diba zaka ga haka ne a lokacin da babu dandali irin wannan dandali da ake kallo wallahi matan musulmai suna da mutunci suna sanya sutura ta mutunci amma lokacin da dandali ya fara shigowa daga wannan lokacin kawai ana kallon dandali sai kaga mace ta danna pose wallahi dinkin nan ya burge ni ku yi capture da kiran ko kuma ku daukan min da salula wai dinkin da kaga ta gani a jikin wata shedaniya a cikin dandali wai shi ne ya burge ta shi kenan yanzu nan da kwana biyu ko za a yi rantire sai kaga ta yi dinkin nan ta taho ta hito waje shi ita ma ta yi irin wannan dinkin kaga sun karkace kuma sun karkatar to haka suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ru'usuhunna yace su kansu ka asnimatil bukhtil ma'ila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ka ce tozon raƙumi ne ko tozon sa malamai sun ce lokacin da a cuci maza ya huto zaka ga ana daurewa ana wannan to shine ana bayani akan wannan abu suka ce shine abin da ake ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan matan la yadkhulnal jannata ba za su taba shiga aljanna ba manzo Allah yace wala yajidun rihaha kai kamshin aljannan ma ba za su taba shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa inna rihaha kuma lalle kamshin aljanna la tujadu min masirati kaza wa kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana jin kamshin aljanna ne tsakanin tafiya kai ka ce misalin kwatankwacin tahiya tsakanin waje kaza da waje kaza malumai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar tsakanin Makka da Madina wajen sama da tafiya kilometer 500 san kilometer za mu iya auna shi kamar daga nan zuwa kwanni madawa bala zuwa madawa san kilometer daga niyame zuwa madawa wai suna nan niyame a ce aljanna tana kamar inda madawa take a yanzu to tana to ko kamshin aljanna ba za su ji ba ma'ana nisan yayi yawa kenan tsakaninsu da aljanna wai mace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq mai gaskiya abin gaskatawa shi ya faɗi wannan magana amma saboda tambada ga mata ke yanzu kina jin wannan maganar wai amma ki yarda kina irin wannan shigar zaki fito duk wani abu na kirjinki yana waje wuyanki a waje dama tsanki a waje cinyeki ko kabrinki a waje wannan wani irin musifa ce kuma ki dibi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi maganar manzon Allah gaskiya ce duk macen da ta hito haka wallahi ba za ta taba shiga aljanna ba duk wanda ta zama to haka ne dabi'ar ta iya daga cikin shawarar da a kullum nake baiwa mata mata suna da wani abu shine su a ko ina suna so su sai sun nuna ita ta fi kowa su wannan fifiko haka suke so mace ita in dai a cikin mata ne ai shi yasa Allah madaukakin sarki shi ya halice su ai ya san su suwa ne matan nan ai shi yasa sai Allah ya ce a aljanna idan an shiga aljanna ke matan mutum a duniya an kun shiga aljanna tare da shi ke ce shugaban matan shi na aljanna sai aka barki a ke ce top ke ce oga ke ce shugaba abinda suke so kenan to su so suke a kullum sai sun nuna sun fi wacce ko a tsakankanin su ne shi yasa idan an zo biki aure ko wani abu makamancin haka uniform da ake yi ai yana dan kawo sauki wani lokaci me yasa saboda in an hiddo a tamfa dai ga tanan kowa yana iya saye amma inda za a bar su ne kowace ta sanya irin abinda ta ga dama to wallahi da in wata ta shigo duk matan nan kallanta za su to sai ta je ta tada wa mijinta hankali ita wadda mijinta bai mata irin wannan dinkin ba saboda bai da hali ta ce ai kaza ai wacce ma kaza shine abinda mutum zai diba shawarar da nake ba su ɗan uwa mata idan za su tafi wajen biki da ake yi ko na abu makamancin haka kin dinka uniform yanki ba hana ki sa uniform ba amma idan zaki hito daga gidanki ko daga gidanku me ya kamata ki sanya hijabi ki sanya sutura ta mutunci ta musulmai yayin da kika tafi wajen aure idan tsakaninku mata ne cikin gida za ku zauna sai ki hudda hijabin ki su gani irin dinkin da kika yi dama tsakaninku mata ba matsala bane ba biki shiga tarshin mutunci ba kin kare mutuncinki kuma da kika zo kin kin gwada dinkin da kika yi an gani sun gani idan kuma ya zamanto da kika taho saboda musamman a nan Niamey zaka ga mafi yawanci biki da ake yi mata a waje ake tsak maza da mata a waje kaga to anan babu zance a wanda hijabi saboda da mata da maza a wajen amma in dai tsakaninku mata ne yayin da kika fito daga gida ki fito da hijabinki na mutunci ki je idan kin je can tsakaninku ne mata ki cire hijabinki ba matsala yayin da zaki dawo gida ki sanya hijabinki ki dawo gida kuma wai mata mafi yawancin abinda suke cewa shine wai suna yin haka ne saboda wai samu wai neman namijin aure kadiba kaga neman neman dan iska dai ba mijin aure ba saboda Allah mun dauki sarki ya ce al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat Allah ya ce su mata ƴan banza na samari ne waɗanda suke su ma mutanen banza mata na ƙurai na mazaje ne waɗanda suke na ƙurai mutanen ƙurai to haka nan ne wallahi kuma abinda mata ba su gane ko in ce ƴan mata mafi yawanci wai sai su ce ai idan an zo biki ranar biki suna ratan mazajen aure ba su sani ba wallahi akwai za a iya samun wani namijin da yana ganin ki kina zuwa makaranta da hijabi wannan hijabin da kike sawa shi ya shiga ran shi yana da niyya ya je gidanku yayi magana aure kawai sai ayi biki wata ran ayi aure kawai sai ya ganki ba hijabi wallahi daga nan zaki huta daga cikin ran shi fat kuma kin huta har abada kin ga kin yi asara abinda ba su ganewa kenan shin a ranar aure ba a iya mutuwa ana mutuwa ba ku yi sun yin kontara da Allah ba cewa ba zai karɓi ranki a rad da kika hito ba hijabin ba akwai wata daga cikin ɗalibai waɗanda muka koya musu karatu a Zandar a makarantarmu wata rana ana aure na ganta babu hijabi a ranar na ce to wacce yanzu ke ce ba hijabi buɗar bakinta anya malam kun taɓa gani na ba hijabi in bayan sabon na ce ban taɓa ganin ki ba na yi shiru na tagyata ban taɓa ganin ki ba sai yau to matsalar wace kina iya mutuwa a wannan ranar nawa ne kai ba wai wai waɗanda suke ma wai su ɗan gayya ne ba a bikin an samu bikin da aka zo aure ne ita amarya a ra'auren ta mutu Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari ita mutuniyar kirki ce lokacin an je an yi wannan a kwalliyar da ake ta yanzu ta bala'i makeup malam makeup wanda makeup a saboda makeup malam aure da yawa ya mutu saboda makeup makeup kawai da canal plus saboda makeup malam saboda ta je ta yi makeup ta zama fara shi kuma bawan Allah ashe dama bakin yake so bakin na ta shi ne dan burge shi malam mata wallahi ku sani akwai wanda wallahi yanda kike bakan nan wallahi shine yake so amma ku ce sai kun yi tusu-tusu bala'i ku je ku sauya ma kanku halitta ba ku yi kyau ba domin ba wai hori ne wanda yake natural da Allah ya sa miki ba ki ce kika kwakwalo shi ba zai miki kyau ba ki butun baki anan baki a can baki a can dake rigije to ki raba kanki lahiya ki sha ma kanki lahiya to ita wannan mata ta je an yi wannan kulliyar malam lokacin sallah yayi ana fati ana biki kawai tace ma mamanta wallahi zuwa za ta yi ta yi sallah da an yi arwallah kuma makeup ya tashi aiki mamanta tace kai duk kudin nan da aka kashe shikenan ki je ki wanke shi ki bari daga baya kin rama sallan mana tace ina babu wannan magana ta tashi ta yi ta yi arwallah ta wanke wannan makeup din da yake mutuniyar kwarai ce anan bata saba ma mahaifiyarta ba domin dama laba ta li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq sallah umarni ne na Allah umarni ne na mahalicin ita yarinye ko mahalicin mamata saboda haka umarnin Allah yafi umarnin mamata dole za ta bi umarnin Allah ta tahi tayi arwalla tana cikin sallan nan tayi sujada Allah ya zare ranta da bata je tayi sallan nan ba da a lokacin da ake nan ana party ana biki za ta mutu. Kawayenta sun zo suna neman ta, suke tambayan mahaifiyar, tace tana can wai za ta yi ita wai ta yi sallah. Suna zuwa suka zauna ta yi sujada, suka jira suka jira suka ga kai wannan sujada ta jima, ba sujada bace wannan, suna taba ta ashe Allah rai yayi halinsa. To ba wanda yace ke ba za ki iya mutuwa ba, wa'inda su nawa ne wa'inda suke zuwa malam rishin tarbiyya inda ta kai mutanen mu a yanzu, wai aure ake wai mahaifiyar amarya, mahaifin amarya za a zo wajen biki su shiga cikin taro suna zabga rawa a gaban idon duniya, wai suna aurar da diyarsu, wai abinda suke nufi anan shine ya Allah muna tozarta ka, muna yin abinda muka ga dama, abinda kenan abinda yake ni sabon Allah karara, wai saboda rashin tarbiyya. Kadiba kaga wannan, wannan ayatan bada ce malam. To mata ku sani cewa Allah madaukakin sarki ya umarce ku da ku ringa sanya tufafi yayin da za ku fito, ya rufe jikin ku gabaki daya, mace banda fuska da tafin hannunta, abinda kadai aka so ya bayyana kenan yayin da za ta fito. Malaman da suke kawo bayani akan niqab, niqabi da ake sawa domin an yi sabani akan shi, wasu suna cewa ai shi ma yana daga cikin wajibai a yanzu, me yasa? Imam Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin iya daga cikin wa'inda suka tafi akan cewa ba wajibi bane ba, saboda manzon Allah bai ce ba, manzon Allah ya ce huska ba ta cikin al'aura. To wai shi ne sai wata ran aka yi mishi raddi, ya tafi Saudiya, sai aka samu ɗaya daga cikin iyalin shi ta sanya niqabi, sai aka zo ana ce mishi ba shi ya ce ba wajibi bane ba, sai ya ce shin nace muku babu kyau kuma asa, ai ban ce ba babu kyau asa ba. Dalilin da yasa malamai suka ce a yanzu mace ya kamata ta sanya niqabi, suka ce saboda duk namijin da zai kalli macen ma, abu na farko da yake fara diba mafi yawanci huska, idan huska ta mishi ce wow kaza kaza da sauransu, sai ya je zuwa kallon wasu wuraren ko na kuma kamacin haka. To shi yasa sai suka ce mace ta sanya niqabi ta liƙe fuskar ta. A takaice dai ya ku 'yan uwa musulmi mata, ku sani cewa umarni ne na Allah madaukakin sarki, kuma duk wanda ya bi umarnin Allah akwai sakamako mai yawa. Buku kai matan sahabbai ba jin zafi ko wani abu makamancin haka, a lokacinsu babu fanka, a lokacinsu babu climatizer, a lokacinsu babu kaza babu kaza, duk wani abu da ka sani na abin da ya shafi climatization ko na refrigerated a ji dan sanyi sanyi babu shi. Amma a haka suke sanya hijabi, kuma hijabi ba irin nagu ba, domin akwai hijabi mai sunan hijabi, akwai hijabi wanda ba hijabi ba. Hijabi malam suke sa babba mai kabri mai nauyi duk zahin da ake kuma. Amma matan yanzu hijabin ma shalele, in ma an yi kokari an sa hijabin, mai kokari ce za ta dan nemi dan tisi shale-shale ta sanya, wai zahi ake karan sai kide gire ne ya mai kona abu makamancin haka. Subhanallah, Allah madaukakin sarki ya kare, to ku ji tsoron Allah, wallahi matan sabai sun yi ku shiga cikin zahi, sun yi ku shin zahi, sun yi ku yin aiki, saboda ga ku kiyaye. A takaice babu wanda ya san gaibi mutlak sai Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake cewa qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sha Allah. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani su'. Wannan aya kadai ta isa ta nuna wa mutane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba, sai abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da shi. Yanzu wani zai zo ya tada jijiyoyin wuya, ai an rage mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja, ƙarya kake, baka fahimta bane ba. Dan Allah ɗan uwa, bari mu ɗauki misali da wani ɗan uwa a Sheikh Ahmad Tijjani Gurumtu Ahmad hafizahullahu ta'ala, Allah ya ƙara mishi, Allah ƙara marayo shi albarka, ya bada wani misali mai kyau. Idan aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba mutlak, sai abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da shi, saboda sanin gaibi haƙƙi ne na Allah shi kaɗai, ba haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wai an rage manzon Allah daraja bane ba. Malam Ahmad Tijjani Gurumtu sai ba da wani misali, wallahi za mu shi misalin yana da kyau. Sai ya ce kai ne yau wani ya zo neman auren ɗiyarka, sai ka aura mishi, ya zama mai mijinta ko? Yace daga lokacin da aka ɗaura auren nan ya kai ta gidan shi,
yace da zaran za ta hito daga gida ta zo ganin ka kai mahaifinta ko babanta bata isa ta hito haka nan ba sai ta nemi izinin shi mijin sai mijin ya ce eh na yarda sheki tukunzu in yace ba za ki ta yi ba ba za ta ta yi ba yace a lokacin da ta tambayi izinin mijinta ta zo ganin ka kai mahaifinta yayin da ta tashi za ta koma gidan mijinta kawai tashi za ta tafi ta sai dai ta ce ma baba zan tafi amma ba zan can ta zo ta ce dan Allah baba ina so in koma gidan mijina kun bani izini za ta yi wannan tambayar shine sai ya ce dan Allah wai an rage daraja ubanta ne anan yana nan a matsayin mahaifinta ba wai rage mishi daraja akai ba haƙƙin mijinta ne wannan haƙƙin ba haƙƙin babanta bane ba shine kawai to haka ne haƙƙin Allah ne wannan ba haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ba ba wanda ya rage mishi daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa daraja duk duniya kai duk halittun Allah gaba daya hatta mala'iku bisu kai annabi sallallahu alaihi wasallam daraja ba shine karshe wajen daraja sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba wai an rage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja bane ba kuma ɗan uwa ka dibi abinda manzon Allah ya ce qul la amliku li nafsi naf'an wala darra ya manzon Allah ka ce la amliku li nafsi ni ban mallaki makaina ba abinda zai amfanar da ni ko kuma ya cutar da ni ban mallaki wannan ba illa ma sha Allah sai abinda Allah kawai ya so ya same ni ne zai same ni ni ban sani ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walau kuntu a'lamul ghaiba da a ce ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na san gaibi mutlak lastaktartu min alkhair manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da na yawaita alkhairi da na yi alkhairai masu yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ho yayi alkhairi bai taba yin sharri ba alkhairi yayi da yawa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya san gaibi da sai ya kara akan abin da ya kara sannan kuma sai ya ce wa ma masani su wallahi da wani abu na cutarwa bai taba kama ni ba hadisai tabbatattu sun zo lokacin da aka yi yakin Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala an hasa mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai an hasa mishi baki jini yana zuba tun daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta fin kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya san gaibi mutlak da manzon Allah yana gane daidai lokacin da wannan abin zai same shi sai ya kauce amma bai sani ba sai abinda Allah ya sanar da shi duk wani abin da zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari irin abin da ya shahi abin da yake wakana a cikin kabari ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiga ya gani ba Allah ne ya mishi wahayi ya sanar da shi na cikin kabari mumini ana mishi ni'ima kafiri ko munafiki ana mishi azaba abinda zai wakana a ranar tashin alkiyama Allah ne ya mishi wahayi ba wai shi karan kanshi ne ya sani ba a'a Allah ne ya sanar da shi dan mu gane in an ce ghaibi mutlak ba wanda ya san gaibi sai Allah amma Allah yana iya sanar da annabawansa wani ilimi na gaibi shikenan ka zauna sai ka huta lafiya wannan shine fasarar da ya kamata mutum ya yi kenan akwai sauran karin bayani game da abin da ya shafi wannan mas'ala ta gaibi domin akwai waɗanda suke kiran kansu da sunan wai su waliyai ne su kaza ne wai su ma sun san gaibi ko wani abu makamanci haka to ba ma sai mun yi bayani ba mu da kanmu muna iya ganewa domin matsayin waliyi dai bai kai matsayin annabi ba duk da su a tarifa cikin su suna ga waliyi yafi annabi amma daga shin wannan ka san da bata ce ta ya za a yi a jika yi malam ban so in shiga irin wannan maganganun Allah madaukakin sarki ya kare mu daga shi zaka san da cewa tunda dai matsayin waliyai bai kai matsayin annabawa ba to hatta su annabawa ba su san gaibi ba sai Allah ya sanar da su ta hanyar wahayi shi ma to wanda ba annabi ba shi ko ba mishi wahayi kaga kenan ashe babu wanda zai san gaibi Allah kawai shi ne ya san gaibi da fatan abin da muka wani daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu yi tarayya cikin lada da ni da ku gaba daya inda na yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mini subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh